yau Litinin 11 ga watan 9 na shekara 2017 za mu kawo muku sakamakon wasannin da aka buga na league daban-daban kama daga nahiyar Turai har zuwa nahiyar Afirka. Za mu fara da kasar Spain a nahiyar Turai bangaren La Liga na shekara 2017 zuwa 2018 mako na uku, inda ranar Juma'a aka fafata tsakanin kungiyar kwallon kafa ta Leganes da kungiyar kwallon kafa ta Getafe ta samu nasara kan kungiyar kwallon kafa ta Leganes da kwallo 2-1. A ranar Asabar kuwa tara ga watan 9 na shekara 2017 kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid ce a gida ta yi can jaras 1-1 tsakanin ta da Levante, yayin da kungiyar kwallon kafa ta Valencia ita kuwa a gida suka sulhunta 0-0 tsakanin ta da Atletico Madrid. Sevilla a gida ta samu nasara kan Eibar kwallo 3 da nema. Barcelona ta lallasa Espanyol da kwallo 5 da nema. A jiya Lahadi kungiyar kwallon kafa ta Deportivo La Corona ne bace da dadi ba a hannun Real Sociedad a gidanta, inda ta sha ta 4-2. Atletico Bilbao kuwa ta samu nasara kan Girona da kwallo 2-2. Celta Vigo ta doke Alaves da kwallo 1 mai ban haushi. Villarreal a gidanta ta samu nasara akan Real Betis da kwallo 3-1. A yau kuma za a buga wasa tsakanin kungiyar kwallon kafa ta Malaga da kungiyar kwallon kafa ta Las Palmas, wasa 1 da rage na mako na uku a gasar ta La Liga. Za a buga wasan ne da misalin karfe 8 na dare agogon Najeriya, Niger, Kamaru da kasar Chad. A yanzu haka dai kungiyar kwallon kafa ta Barcelona take jan ragaban teburin na bana a mako na uku da maki 9. Real Sociedad tana mataki na 2 ne da maki 9, yayin da Sevilla take mataki na 3 da maki 7. A kasan teburin kuwa Espanyol tana mataki na 17 da maki 1, Malaga na 18 ba tare da maki ba. Haka ita ma Alaves tana mataki na 19 ba tare da maki ba. Las Palmas kuwa tana mataki na 20 ne ba maki a wasanni 2, inda yau za ta buga wasan ta na 3 tsakanin ta da kungiyar kwallon kafa ta Malaga. Hakan zai bata daman haurawa cikin teburin na bana. A can kasar Ingila kuwa a ranar Asabar ta gabata an fafata a wasannin cin kofin Premier League na shekara 2017 zuwa 2018 mako na hudu. Manchester City a gida ta lallasa Liverpool da kwallo 5 da nema. Leicester City ta sha kashi a hannun Chelsea da kwallo 2-1, yayin da Tottenham ta yi tattaki zuwa Everton ta doke ta kwallo 3-2. Arsenal ta samu nasara akan AFC Bournemouth da kwallo 3 da nema, yayin da Brighton & Hove ta doke West Bromwich da kwallo 3-1. Ita kuwa Southampton ba ta da dadi ba a hannun Watford, inda Watford ta bi ta har gida ta sha ta kwallo 2 da nema. Stoke City sun tashi can jaras 2-2 da Manchester United a gidan Stoke City. Sai jiya Lahadi, inda kungiyar kwallon kafa ta Burnley ta doke Crystal Palace da kwallo 1 mai ban haushi. Ita kuwa Newcastle ta yi tattaki zuwa Swansea City ne, inda ta samu nasara akan Swansea City da kwallo 1 mai ban haushi. A yau kuma za a buga wasan da ake kiransa Monday Night tsakanin kungiyar kwallon kafa ta West Ham da kungiyar kwallon kafa ta Huddersfield Town, duka a cikin gasar ta Premier England na shekara 2017 zuwa 2018 mako na hudu. Za a buga wasan ne da misalin karfe 8 na dare agogon Najeriya, Niger, Kamaru da kasar Chad. Manchester United dai take jan ragaman a mako na hudu da maki 10. Manchester City tana biye da ita da mataki na 2 ita ma da maki 10. Sai Chelsea da take mataki na 3 da maki 9. A kasan teburi kuwa akwai Leicester City da take mataki na 17 da maki 3. AFC Bournemouth tana mataki na 18 da ba tare da maki ba. Crystal Palace tana mataki na 19 ba maki. West Ham tana mataki na 20 ba maki, sai dai yau za ta buga wasan ta na 3, wanda hakan zai bata daman shigowa cikin teburi. Daga nahiyar tarayyar Turai kuwa za mu koma nahiyar Afirka ne, a tarayyar Najeriya, inda ranar Asabar 9 ga watan Satumba na shekara 2017 aka kammala gasar Premier League na shekara 2016 zuwa 2017 na kasar mai. Kungiyar kwallon kafa ta Plateau United ita ta lashe gasar a bana na shekara 2017 da maki 66. Kuma shi ne karon farko da kungiyar ta taba samun wannan nasara a Premier League na lashe gasar, tun bayan kakuwar kungiyar a shekara ta 1975, kimanin shekaru 42 a lokacin ana kiranta JB Strikers. Daga misali kuwa a shekara ta 1991 aka koma da sunan kungiyar zuwa Plateau United, kimanin shekaru 26 kenan baya. Iya abin da ya sauka kenan a labarin wasannin namu na yau. Huta lafiya.